san barka, komai na haƙƙin soyayya, ta nemin ba na shakka, alƙawari na na bata, na sai kuma ta ɗauka, amma kayo min shuka da dare in yau numa, kallo ɗaya ya bata amma soyayya cuta ta zama, mata muje ba sharro
Thank you.